Da 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 Thank you, Sharon, and good evening. Hello again. We just played you a little number called Are You the One? Are You the One? We're going to continue with the... We're going to play you a very small wee tune dedicated to Zakir. Thank you very much, for Jeff Berlin. We'd like to play you a... We're going to feature Jeff at this time with a tune written by the late, great Cannonball Adderley. And this is... And he plays his solo, saxophone solo. Dig that.
Check it out.
So if you know the solo, sing along.
Thank you.
Thank you. Thank you. Jeff Berlin at the bass. Thank you very much. We're going to play you a tune written by Treelog. This is written for dedication to the late Colin Walcott. It's called Pasha Love.
Thank you. Thank you.
Jeff Berlin at the bass. Patrila Gutter at the percussion. Thank you for myself, John McLaughlin. Thank you. You're beautiful.